number 6, a song by Frank Sinatra. Frank brings you the song that Americans from coast to coast award 6th place honors on your hit parade survey. Let's Get Lost.
Let's get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night. We found each other. Let's get lost.
How's that hum? Darling?
Get lost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other.
Da 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 da